Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Talata 23 ga watan Mayu shekarar 2007 akan bitoci da suka hada da 25 49 da kuma 60 a jamhuriyar Niger ana jin mu ta tashar VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad da Lol Duniya a yayin da duniyar giza ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakub Makiri ne tare da Grace Alheri Abdu. Zamu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
To, baba ƴan sandan Burtaniya sun ce akalla mutane 19 suka halaka, waɗansu 50 kuma suka jikata a wata fashewa da ta auku jiya Litinin a kofar wani ɗakin wasa a birnin Manchester. Shugaban Amurka Donald Trump ya cataki takalar da Iran take yi da kuma gurinta na ayyukan soji yayin isarsa Isra'ila jiya Litinin a ziyararsa ta farko a ƙasar ta Yahudawa. Kana ana batun cewa a jamhuriyar Niger kananan yara na fama da ƙarancin abinci sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram.
To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa majalisar dokokin jihar Kano ta dakatar da binciken badakala a masarautar Kano. To sai dai abin tambaya shine
ku a madadin al'ummar Kano musamman talakawan da kuke wakilta kuke kuma yanzu kana zayyano mana cewa waɗanda suka ba ku hakuri ko suka nemi alfarma ba ma ƴan jihar Kano bane to yanzu ina komar wancan haƙi kenan da ake bibiya
ai wannan haƙi ne nan na al'ummar jihar Kano mu ma wakilan al'umma ne na jihar Kano
a jihar Barno kuma tsohon shugaban Najeriya Chief Obasanjo ya kai ziyara inda ya kira kasashen duniya da su taimaka wa Najeriya ta kawo ƙarshen yaƙi da Boko Haram amma ba dan ta gaza ba to bayan wannan
jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran ƴan sandan Burtaniya sun ce akalla mutane 19 suka halaka waɗansu 50 kuma suka jikata a wata fashewa da ta auku jiya Litinin a kofar wani ɗakin wasa a birnin Manchester Ingila muna ɗaukar lamarin a matsayin ta'addanci har sai mun sami ƙarin bayani in ji Ian Hopkins babban jami'in ƴan sanda na Manchester Hopkins ya ce fashewar ta faru ne a bayan da Ariana Grande wata fitattar mawaƙiyar Amurka ta kammala wasan kaɗe-kaɗe ƴan sandan birnin suna kuma aiki tare da haɗin gwiwa hukumomin yaƙi da ta'addanci na ƙasa in ji shi Grande ta rubuta a shafinta na Twitter cewa ina baƙin ciki daga birnin zuciyata ina baƙin ciki Prime Minister Britania Theresa May ta jajinta wa waɗanda harin ya shafa ta kuma yi Allah wadai da harin da ta bayyana a matsayin harin ta'addanci fashewar ta auku ne a katamfarin ɗakin wasan Manchester mai kujeru 21,000 wanda shine filin wasan cikin ɗaki mafi girma a Turai
Shugaban Amurka Donald Trump ya cecaki takalar da Iran ke yi da kuma gurinta na ayyukan soji yayin isarsa Isra'ila jiya Litinin a ziyararsa ta farko zuwa ƙasar ta Yahudawa a matsayin shugaban ƙasa bayan bukin tarbasa da aka yi a tashar jirgin sama tare da Prime Minister Benjamin Netanyahu Trump ya gana da takwarsa na ƙasar Isra'ila Reuven Rivlin a gidansa shugabannin biyu sun yi takaitattun jawabai inda shugaba Trump ya ce tilas ne kasashe biyun su yi aiki tare wajen tunkarar matsaloli da suke addabansu
Together we can work to end the scourge of violence that has taken so many lives here in Israel.
Yace za mu iya yin aiki tare, wato mu haɗa hannu mu kawo ƙarshen tashin hankali da ya janyo asarar rayuka da dama a Isra'ila da kuma sauran ƙasashen duniya. Abu mafi muhimmanci kuma shine Amurka da Isra'ila za su iya magana da murya ɗaya cewa kada a taɓa ƙyale Iran ta mallaki makaman nukuliya kuma tilasta daina ɗaukar nauyi da horaswa da kuma tanadawa 'yan ta'adda da kuma mayaka makamai abinda ke haifar da asarar rayuka kuma tilas ne ta kawo ƙarshen wannan ba tare da ɓata lokaci ba Trump ya kuma gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu kuma ya ziyarci muhimman wurare a addinin Yahudawa da kuma Kirista. Shugaban na Amurka ya isa Isra'ila ne bayan ziyara ta kwana biyu da ya yi a Saudiya, inda Trump ya ce Sarki Salman ya ba shi tabbacin cewa al'umman ƙasar Saudiya suna neman ganin an sami zaman lafiya tsakanin Isra'ila da yankin Falastinawa, kuma a kawo ƙarshen barazanar Iran.
Yan majalisar dokokin Amurka daga dukkan jam'iyyu sun shaida murya Amurka cewa ba su mamaki ba da rahotannin da ke nuni da cewa tsohon mashawarcin shugaba Trump kan harkokin tsaro Michael Flynn zai ki mika takardun da suka shafi binciken da majalisar dattijai take gudanarwa kan katsalandan da ake zargin Amurka wato Russia da yi a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka gudanar bara. Bai bana mamaki ba, inji Senator Patrick Leahy na jam'iyyar Democrat mai wakiltar jihar Vermont yana fuskantar yiwuwar tuhumarsa da aikata laifi. Ina jin lauyansa zai shawarce shi ya amfani da ƴancinsa na kin amsa tambayoyi. Kundin tsarin mulkin Amurka dai lamba ta 5 ya kare Amurkawa daga yin bayanai da za su daura kansu da shi inda dokar ta ce ba za a tilastawa wani mutum ya ba da shaida a kansa lokacin da ake gudanar da bincike kan abin da ya shafi aikata laifi ba. An tilastawa Flynn yin murabus a watan Fabrairu bayan da aka fitar da rahotanni a kafafen sadarwa cewa ya yi ƙarya dangane da hulɗarsa da jakadan ƙasar Rasha. Makon jiya jaridar New York Times ta buga rahoto da ke cewa Flynn ya shaida wa kwamitin miƙa mulki na shugaba Trump cewa gwamnatin tarayya tana gudanar da bincike a kansa sabili da aiki a asirce da nufin kare mutuncin Turkiyya a lokacin yaƙin neman zaɓe, amma duk da haka aka bashi makamin mai ba da shawarwari kan harkokin tsaro.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar arewa maso gabashin Najeriya, waɗansu sassan Nijar na fama da ƙarancin abinci sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram. Duk da yake ba ayyana yunwa ba, amma ƙarancin abinci da kuma rashin abinci mai gina jiki wata matsala ce da ake fuskanta zahiri. An girke ɗaruruwan 'yan gudun hijira daga Najeriya da kuma waɗanda hare-haren ƙungiyar Boko Haram suka raba da matsugunansu a jamhuriyar Nijar a wani sansani na 'yan gudun hijira da ake kira a Saga da ke tazaran kilomita ƙalilan da Difa, waɗanda kuma suke rayuwa wato hannu baka hannu ƙarya a kowace rana. Ana ganin ƙananan yara da ke fama da rashin abinci mai gina jiki a sansanin. Bisa ga cewar asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF, kimanin ƙananan yara ƙasa da shekaru 5,012 ne suke fama da cutar rashin abinci mai gina jiki a Difa. Bisa ga rahoton shirin samar da abinci na duniya, kimanin mutane miliyan 1,500 ne a jamhuriyar Nijar suke fuskantar barazanar ƙarancin abinci, waɗanda ba su da takamammiyar hanyar samun abinci mai gina jiki. Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kimanin makonni 2 kenan da suka gabata majalisar jihar Kano ta kaddamar da wani bincike a masarautar Kano, biyo bayan wani kuduri mai neman binciken sarkin Kano Muhammad Sanusi na 2 bisa wasu tuhume-tuhume guda 8 da wakilin Nasarawa a majalisar Honorable Ibrahim Ahmed Gama ya gabatar.
An samu bayanai daga masarauta wacce aka yi zargin an badakalar kudade daga hawansa zuwa yanzu wajen kimanin biliyan 6. Dokar da ta kafa masarautar jihar Kano ta bayyana cewa ba dama masarauta ta kashe kobo sai ta kawo majalisar dokoki na jihar Kano.
Yayin da ya rage kwanaki 2 wa'adin da majalisar dokokin ta Kano ta baiwa kwamitin na makonni 2 ya cika, kwatsam sai a je Litinin shugaban majalisar Honorable Kabiru Alassar Irum ya sanar da dakatar da wancan bincike. Honorable Labaran Abdul da ke zaman shugaban kwamitin ya bayyana dalilan da suka sanya majalisar ta ɗauki wannan mataki.
Mai girma gwamna ya rubuto takarda wacce yake neman alfarman majalisar dokokin jihar Kano da cewa da dakatar da wannan bincike, kuma bisa wasu manyan mutane da suke wannan ƙasa tun daga kan fadar shugaban ƙasa wanda mataimakin shugaban ƙasa ya nemi wannan alfarma, sanar president da shugaban majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya da manyan 'yan kasuwa da suke wannan jihar ƙasa nan irin sa Aliko Dangote da sauran mutane da manya-manya da Arewa Consultant Forum da kuma sarkin musulmi
wannan yana nufin kenan kamar wancan haƙƙi na al'umma shi kenan kun sare da shi saboda an roki alfarma
ah ba muna nufin mun sare da haƙƙin al'umma bane kamar yanda ka sani ita majalisar dokokin jihar Kano kuma al'umma take wakilta kuma al'umma ne suka taru suke neman da majalisar dokokin jihar Kano kuma dan adam ajizi ne zai iya aikata laifi kuma zai iya neman afuwa Allah subhanahu wataala ma da ya halice mu mu ne masa laifi kuma in muka nemi afuwa yana yabe mana
babban mafi daukar hankali shine batun kudade da ake tuhuma cewa an yi ba daidai ba a tsaro su kuma ku kun dogara cewa a matsayin ku na wakilan jama'a dole ne ku bi haƙƙin al'umma da kuke wakilta a wannan zaure kenan yanzu kun sare da wancan haƙƙi na cewa ku bibi haƙƙin al'umma
ah kamar yadda na ga ma cewa ba mun sare da haƙƙin bin al'umma bane cewa ba za mu bi haƙƙin al'umma ba amma kamar yadda na ga maka cewa duk wayannan manya-manyan kasa da kuma manya-manyan al'umma da suke wannan jihar tamu da kuma shi kansa mai girma gwamna shugabannin gwamnoni na arewacin kasar nan gaba ɗaya sun tare da shi a Kaduna
ku a madadin al'ummar Kano musamman talakawan da kuke wakilta kuke kuma yanzu kana zayyano mana cewa waɗanda suka ba ku hakuri ko suka nemi alfarma ba ma ƴan jihar Kano bane to yanzu ina komar wancan haƙƙi kenan da ake bibiya
ai wannan haƙƙi yana nan na al'ummar jihar Kano mu ma wakilan al'umma ne na jihar Kano kuma mutanen da suka nema su ma wasu daga cikin su manya-manyan al'ummar jihar Kano da kuma su ma shugabannin jihar Kano ba wai an san yadda haƙƙin al'umma bane abu ne da aka nemi alfarma kuma da yaddar ubangiji majalisa ta ce ta duba wannan alfarma da aka nema
idan dai za a iya tunawa hukumar yaki da rashawa ta jihar Kano ta fara gudanar da binciken zargin yin ba daidai ba akan mai martaba sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu to amma shigar da majalisar dokokin Kano ta yi wa al'amarin ta sanya tilas hukumar ta dakatar da nata binciken yanzu dai abin jira a gani shine ko ita hukumar yaki da rashawar za ta dawo ta ci gaba da nata binciken ko kuma a'a Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
to madalla a gaida Ibrahim Kwari tsohon shugaban Nigeria Chief Olusegun Obasanjo ya kira kasashen duniya da su taimaka wa Nigeria ta kawo ƙarshen ayyukan ta'addancin Boko Haram tsohon shugaban ya yi wannan kira ne a lokacin da yake raba takin zamani ga manoma da ayyukan Boko Haram ya addabe su a jihar Borno.
And we must tell the world we need your help, not your help in solving the symptoms or in attacking the symptoms.
Dole ne mu ga kasashen duniya cewa muna buƙatar taimakon su, ba taimako kawai na magance irin alamun ciwon da ke damu ba, a'a taimako ne na tabbatar cewa mun kawo ƙarshen wannan matsala da ke damun al'ummar ke wannan shiya na arewa maso gabacin ƙasar.
It's not because of the laziness of the people of Borno State. It's not because they are not ready and willing to work on agriculture. It's because we had a problem.
Yace matsalan karancin abinci a wannan yanki ko kuma jihar Borno ba wai saboda ragwantaka da mutanen jihar Borno ke da shi bane, a'a ba kuma dan saboda ba su shirya dan aikin noma bane ko kuma dan suna gujewa noma bane, saboda mun san cewa suna da matsala ne wanda kuma dole ne sai an tabbatar cewa an magance wannan matsalar baki daya kafin mu tabbatar cewa an koma aikin noma ga baki daya. Yayin da yake mai da jawabi gwamnatin jihar Borno Nurbukar Shatima yace akwai wasu abubuwa guda uku da tsohon shugaban kasar President Olusegun Obasanjo yake da hankula a kai.
President Obasanjo has been consistent in standing for the unity and indivisibility of Nigeria.
Yace shugaba Obasanjo a tsaye yake kullun kuma kowane lokaci wajen tabbatar da haɗin kan ƙasar nan da ma al'ummar ƙasar. Yace shugaba Obasanjo mutum ne mai ɗaukar matsaya kuma ya fito da matsayarsa fili a duk lokacin da aka shiga wani yanayi yayin da wasu shugabannin kan ja baki su yi gum.
Thirdly, President Obasanjo has been consistent in promoting agriculture in Nigeria and the rest of Africa.
Yace shugaba Obasanjo a shirye yake kuma kullun wajen cigaba da batun harkokin noma a wannan ƙasa a Najeriya da ma wasu ƙasashen Afrika. Gwamnatin Shatima yace shi a iya ganin sa babu wata jiha wannan ƙasa Najeriya da za ta san shirya wajen gudanar da harkokin noma fiye da su. Yace a duk faɗin Najeriya ana da injinan nan masu girbi da ake kira combine harvester ƙasa da 50 amma a jihar Borno kaɗai tana da har 50. Mun sa kuɗi sosai a harkokin noman rani da kiwo kuma yanzu haka muna ƙoƙarin samun ma mutanen mu taki don cigaba da gudanar da harkokin noman su, a cewar Honorable Kashi Shatima. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Da ku da ƴaƴan kawai ku kama noma daidai wanda bai rika aiki kwale ba dubbai a jama'ata.
A gaida Haruna Dauda, wa'idan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma karfe 1:15 kenan na dare a nan Washington DC. Lokaci yayi da zamu koma gefe, Ali Mustapha Sakwato ya gabatar da shirin sa.
Saka mai wuya.
Jama'a barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwa da ku a wani sabon shiri na Saka mai wuya. A da kamata yayi yau mu dawo mu ci gaba da muhawara da muke saro game da takaddamar da ake kan mai martaba sarkin Kano, amma kuma jiya sai kakakin majalisar dokokin Kano ya fito ya bayar da sanarwa cewa binciken nan da ita majalisar ta fara ta dage shi akan shi sarkin. Kuma a da an ce gobe Laraba ne ma ya kamata kwamitin binciken majalisa din ya shirya gabatar da rahoton binciken da ya gudanar akan masarauta din ya hannunta shi ga hukuma. To jin cewa an dakatar da wannan bincike, muka ga mu ma ya kamata mu jingina tattaunawa tamu akan wannan al'amari, sai mun ga abin da ya faru nan zuwa gaba. In dai magana ta sake bullowa, to mu ma sake koma akan ta. To muna da gode wa waɗanda suka gudanar da ita muhawara din da muka ji a yan kwanakin nan game da wannan lamari, wato Jafar Jafar da kuma magaji Galadima Mai Tsidau kan hasken da suka bamu akan wannan al'amarin. To da yake mun jingina magana ta Kano, dole mu nemi wani abin da za mu kawo muku a gurguje, da yake a da mun shirya tsab mu ci gaba da maganar Kanawa din. To tun da Allah ya sa akwai jihohi irin su Kano da Adamawa, ba za a rasa abin magana ba, saboda haka bari mu je Adamawa din. Inda wakilin mu ya gayyato kwamishinan watsa labaran jihar Ahmed Sajo ya hada shi da Alhaji Muhammad Ilyasu Gamawa, ɗaya daga cikin jigajikan jam'iyyar APC a jihar, domin su yi magana kan harkokin siyasar Adamawa da kuma tasirin shi akan siyasar ƙasar baki ɗaya. Batun farko da za su fara tunkara shi ne kalaman da shugaban ma'aikata na Adamawa Abdulrahman Abu Jimiti ya taɓa yi ne kwanakin baya, wanda wasu suke ganin kamar sun jefa shi gwamnan jihar ɗin Muhammad Jibrila Bindu a cikin rigingimin siyasa, wanda kuma ba shi ne karo na farko ba. Muna maganar maganganu kamar wannan.
Shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Adamawa kenan Alhaji Abdulrahman Abu Jimiti ke makokawa da yadda ake wance kalar da jihar wajen nada mukamin gwamnatin tarayya, inda ya ce idan har gwamnatin tarayyan ba ta yi komai ba a kai, to ba labudda za su fice daga jam'iyyar APC. Babban Hausan dai ya kuwa faɗi haka ne ma a gaban gwamna Bindu, ba tare da ya kuɓe shi ba a lokacin da suke ganawa da shugabannin jam'iyyar APC na ƙasa da suka zo jihar Adamawa domin zaɓen cika gurbi na shiyar Arewa maso gabas. Ni ku jefu gaya musu cewa fa hakurinmu ya fara cika, mu sani ganin cewa ba su damu da hannun muke ciki ba, mu ne sojan jam'iyyar, ko mu ne ma ya kamata mu su amfana da jam'iyyarmu, amma kuma idan har suke yin komai, to za mu sanya su ta zuwa wata jam'iyyar adawa.
Kowane ƙasa suna yi da nasu ne, lokaci ya wuce ba za mu zauna muna bauta wa anguwa a kashe nama da mu a zo ana ba mu tsoro da fata, lokaci ya wuce. Naka ne za mu tsaya a kan namu, duk abin da zai faru ya faru. Demokuraɗiyyar Najeriya in babu kai kurakin Adamawa da ba a yi ba, saboda haka duk tsara da sassaƙa da za a maka, dukkan soki buruku da za a mata, za mu zaɓe ta, za mu bi ta, in sama zai haɗu da ƙasa za mu bi turakin Adamawa. Ba mu ɓoye ba wannan gwamnati na Bindo na yankin Baba ne, dukkan abin da zai faru a Adamawa mu bi. Mun yi ikirarin duk wannan gwamnati na Atiku Abubakar ne.
To wannan muryar Abdulrahman Abu Jimiti ce shugaban ma'aikata na gwamnatin jihar Adamawa, wacce kuma kamar yadda nace ita ce batu na farko da masu muhawara za su fara tabawa a wannan tattaunawa da Ibrahim Abdulaziz zai jagoranta.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa cikin shirin na Tsaka mai wuya. Yau da Ibrahim Abdulaziz zai ja kallon shirin, kuma yau ma ce kwalla muna fa jihar Adamawa, kusan a iya cewa cibiyar tarkatirkar siyasar Najeriya, domin baya ga babban birnin tarayyar kasar Abuja, kusan a iya cewa ba jiha da take da tace kuce kuma ba lahira ta siyasa kamar jihar Adamawa. Kuma cikin kwanakin nan, kamar yadda aka taji a kafafen yaɗa labarai na ciki da ma wajen Najeriya, jihar ta sake tsunduma cikin wani sabon rikici na siyasa, amma fa rikicin nan bai rasa nasaba da kalaman da daga cikin hadimin gwamnatin
jiya ko kuma kusoshin gwamnatin jihar Adama suka yi wanda wasu na ganin wannan zai ja mata bakin jini wasu ko sa ganin zai ja mata farin jini kuma don duba wannan batu mun gaito abubuwan da ke da ruwa da tsaki misali akwai kusoshin jam'iyyar APC jam'iyyar da take mulki a Najeriya jihar Adamawa sannan kuma akwai su kansu a bangaren gwamnati wato ina tare da shi kansa mai girma commissioner yar labarai da tsare-tsaren Najeriya Adamawa kamar kamar yake kan samu mukan kira shi Alhaji Ahmad Sajo baki barkamu da warhaka
to barka dai Alhaji Ibrahim Abdulaziz
to yau gashi mun sake faduwa a jihar ku ta Adamawa kuma kamar yadda na faɗa a shimfiɗar shirin yau zamu dubo batutuwa ne dake ta jahoci kuce a jihar Adamawa kuma na farko dai barin soma da mai girma honorable commissioner cikin kwanakin nan dai daga cikin hadimin gwamna wato babban hafsa a fadin gidan gwamnati ya wasu kalaman da ya jawo gwamnatin ku bakin jini kaman ana ganin kaman kan cewa da yawun gwamnati inda yace muddin gwamnatin tarayya bata daina abin da ake mata ba yake zargi kan cewa to fa labuda ku za ku iya ma ficewa ku bar jami'ar wai menene gaskiya wannan butu da ya jace ce ku ce
a kai gaskiya batun shine shi mai girma gwamna anan take ya gyara maganan nan yace shi fa ba gudu ba ja da bayan mu ma yayan jam'iyyan APC ne yan halas kuma babu abinda zai raba mu da wannan jam'iyya wanda muka ci zabe garkashinta kuma tayi ikirarin za ta yi wa mutanen Najeriya canji mu kuma mun nuna canjin nan a Adamawa kuma yan Adamawa sun ga wannan canji don haka mu abinda muke faɗi shine shi fa mamu a masallaci shi liman yake bi fa ba ladan ba idan liman ya ce ga abinda za a yi to bai banga dalilan da zai sa hujjan da zai sa za a ce kalamin ladan ne za a saurarawa ba kalamin liman ba mu kuma ba butuli bane kuma mu ba masu rashin godiya bane mu mun sani a lokacin da APC ta kafa gwamnati a jihar a kasar Najeriya a lokacin da Muhammadu Buhari ya zama shugaban kasa wa'ansun mu mun riga ma tattara kayan mu zamu gudu daga Yola domin bai local government guda bakwai guda biyar da suke senatorial district na north da kuma guda biyu a center an riga an kwace ana an doso son da gire mu na Yola muna tattara kayan mu zamu gudu haka ne Buhari ya gaji wannan kasa ya zo ya maida mana da martaban mu da mutuncin mu ya maida mana don haka ya zamu yi mu ce mu ba mu yi godiya ba mu ce zamu butulcewa wannan shugabanci
da mun zai mamaki ganin kan cewa me yasa shi gwamnati atake da yau wannan magana bai kobe shi wannan take
a'a gwamnan nan fadan halal ne ba ko ƴaƴanka ko iyalanka ne mu muna ba da shawara kar ka kobi mutum a cikin jama'a domin zubda masa da mutunci ne amma in har gwamna ya tashi ya ce maganan nan ba da yawu na yayi ba ban da gwamnati na ba ai ya gama kuma ba wani kuma abin kwaba a ciki kuma ya gyara ya ce mu fa wannan maganan ba ma cikin ta ga inda muka dosa don haka limami ya ce ayi ruku'u idan ladan yayi sujada wanda ya bi ladan duka dai babu sallar sa
to hannu bazan da amma ai batun da ake Alhaji Muhammad Ilyasu Gamawa ku ne yayan jam'iyyar ta APC digi wanda da ku a kafa da sansu amma wannan ba shine karon farko ba wasu suna gani kamar wadannan abun ka iya jawo jam'iyyar ku matsala ganin kan cewa a baya akwai irin wannan kalan amma na farko dai a matsayin ka na dan siyasa kuma ku ne APC ku ga wannan kalaman
to alhamdulillahi Ibrahim Abdulaziz da kai mu wannan tambaya kuma na ji dadi da Allah ya sa abokin birni na shine commissioner na watsa labaru kuma mutum ne mai hangen nesa mutum ne mai hakuri in ba dan yana da hakuri ba da yanzu wannan tafiyar da ake da babu shi eh to wannan kalami a gaskiya ni gwamna matsayin kan yake a wajena amma a kullun ina jan hankalin sa wannan wanda yake wannan magana yayi ba sau daya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba sau hudu ba sau biyar ba yana da kyau gwamna ya dauki matakin gaggawa a kansa walau ya hana shi magana maganan nan na commissioner watsa labaru ne ko sakataren gwamnati in za a yi wani magana a hukumance game da maganan gwamnati ko commissioner watsa labaru ko sakataren gwamnati ko kuma press secretary to amma sai ya zama wani ne daban wanda ba wai yana so ya ga tafiyar bindo ta miƙe bane.
Amma wani zai mamaki ko yake akwai shi mai girma commissioner anan, wani zai mamaki zan dawo gare ka Alhaji Ilyasu. Horo kaji abin da ya faɗa kaman kan cewa kowa daman kama a tsarin gwamnati kowa na da hurmi ya magana ne ko kuma a'a akwai waɗanda a hukumance wai waye ma ya kamata ya magana da yawo tunda akasari wannan abun akan yaba shi gwamnati ne.
Eh to abu da farko dai shi mai magana da yawun gwamnati nan gaba ɗaya shine mai girma gwamna. Duk wanda dai yayi magana ya are bakin sa ne ya ci masa albasa. Shi yasa duk babatu da zamu yi mu mu karaban sa idan yayi magana shikenan ta shafe abin da muka yi. To amma a gwamnatance akwai shi commissioner ya da labarai shine ainihin kakakin gwamnati. Idan gwamnati ne take da niyan ta fada wani abu shine zai fada. To amma kuma kar ka manta kowannen mu bayan muna rike da mukamin gwamnati kuma mu ba yan adam ne. Idan mutum yana da ra'ayin sa nasa na kansa ba za ka hana shi faɗi ba, amma alal haqiqa wallahi ra'ayin sa ne shi a matsayin sa na dan adam.
Talaji da su kaji abin da ra'ayin sa ne, to me yasa idan ra'ayin sa ne kuke damuwa ganin kan cewa a matsayin sa na dan siyasa ko kuma irin wannan ai kuma ma so da kauna ke sawa ka
ai ba wai ita siyasa ana yin ta ra'ayi ta aqida. Gwamnati kuma ba maganar ra'ayi sai abin da doka ta tsara, maganar ra'ayin sa a gwamnatance wannan babu shi. Idan kuma gwamna ne umarce shi da yayi wannan abu to ne ina roƙon sa da ya gyara akai ko kuma a taka masa birki maganan magana ma kwata kwata ya bari ba nashi bane tun daga masu magana
to amma su hurri mun su ne to amma ai maganar siyasa
ina so ta mai siyasa ne yanzu adeshi na ko idan ya fita ya magana za a ce Buhari ne ya ce, idan Garba Shehu ya magana za a ce Buhari ne ya ce. Me yasa shi komisunan watsa labaru ba za a bashi wannan dama yayi magana a madadin gwamna ba a gwamnati ba? Mu ne sanadin kawo su, Allah ya kawo su, amma a yanzu mu ba komai bane. Mu inda muka kawo su mu ba komai bane, bari ga maka.
To ga shi kuma malamai, to bari mu tsaya nan sai mun dawo lana a cewa mu zo mu ci gaba. Muna godiya ga shi commissioner watsa labarai Alhaji Ahmed Sajo da Alhaji Muhammad Ilyasu Gamawa ta kuma shi musamman wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da ya jagoranci tattaunawar. A madadin dukkan su ne Ali Mustafa Sakwata a Washington DC.
To madalla, yanzu kuma za a gabatar da labarai amma wannan karo a takaice.
To baba, bari mu faro da wannan rahoto daga jamhuriyar Niger inda aka buga wani rahoto da wato mujallar aikin jinyan wato kananan yara wanda ya shawarci cewa bai kamata a ba kananan yara kasar shekara daya lemon ruwan kwalba ba sai dai izinin likita, kamata kuma yayi a ba kananan yara ruwan nono ko kuma madarar jarirai. Wannan ne karan farko tun shekara ta 2001 da kungiyar likitoci ta sake nazarin shawarar ta kan lemon kwalba wanda yake kan gaba a jerin hanyoyi da ake samun sukari daga abinci. Likitoci sun ce bai kamata kananan yara tsakanin shekara 1 zuwa 4 su wato kunkuɗi ruwan lemon kwalba ba da wato da ya wuce milimita 118. Binciken kuma yace ana iya ba kananan yara abin sha na kwalba dangin lemo da ba a sirka da komi ba sai dai kada a ba su lemon kwalba fiye da sau daya a wuni. Kungiyar likitocin ta kuma ta ce kada a rika ba kananan yara lemo a cikin kwalba da za su rika zuka dukan wuni domin zai iya bata musu hakori. A maimakon haka sun ba da shawara a ba yara lemo a cup su sha a lokaci daya. ‘Yan sandan Burtaniya sun ce akalla mutane 19 suka hallaka, waɗansu 50 kuma suka ji raunuka a wata fashewa da ta auku jiya Litinin a kofar wani ɗakin wasa a Manchester. Muna ɗaukar lamarin a matsayin ta'addanci har sai mun sami ƙarin bayani, inji Ian Hopkins, babban jami'in 'yan sanda a Manchester.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci, sai kuma an jima da hantsi za ku ji mu dauke da wasu shirye-shirye wato karfe 8 agogon Najeriya 7 agogon Ghana kenan. Yanzu a madadin duk waɗanda suka ji muryoyin su da baki ɗaya ma'aikatan sashen Hausa musamman ma Grace Alihu Abdu da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da injiniyan mu na wannan safi Mr. John kenan da kuma mai bada umurni Solomon Abu. Baba Yakubu Mike Irine daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.